Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Taron koli akan sauyin yanayi da aka gudanar a Glasgow ya zarce lokacin rufewa da aka kayyade masa a hukumance, yayin da masu tattaunawa suke tabka zazzafar muhawara akan yarjejeniyar ƙarshen taron. An shirya masu tattaunawar za su ci gaba a cikin daren jiya, lamarin da ka iya shiga ƙarshen mako. Dole ne bangarori su amince da yarjejeniyar kana sarrafa ba hannu a ƙarshen taron. Tawagogi daga kasashe 197 suna kokarin cimma yarjejeniyar yaki da sauyin yanayi, kana a takaita dumamar yanayi a duniya kada ta haura ma'aunin digiri Celsius 1.5, adadin da aka auna a yarjejeniyar Paris a shekarar 2015, wanda kuma ke kallo mai muhimmanci wurin kawar da mummunan tasirin sauyin yanayin. Amurka ta dora sabbin takunkumai akan ma'aikatan tsaron Eritrea da jam'iyya mai mulkin kasar da kuma wasu manyan jami'an gwamnati su biyu sakamakon rawar da Eritrea ta taka a yakin Habasha. A jiya Juma'a ne sashen kula da kadarorin 'yan kasar waje na ma'aikatar Bitar Malin Amurka ya sanar da takunkuman da aka dora wa ma'aikatan Eritrea, wadda sojojinta suka shiga yaki a Tigiri tare da sojojin Habasha da kuma jam'iyyar ɗaya tilo a Eritrea mai suna People's Front for Democracy and Justice. Mai ba da shawara akan tattalin arziki a jam'iyyar Gebrehiwit Kidan da shugaban hukumar leƙin asirin ƙasar Abraha Kasa ne Mariam suna cikin waɗanda takunkuman suka shafa da wata kasuwanci a ƙasar Eritrea mai alaƙa da jam'iyyar ta Hidri Trust Red Sea Trading Corporation. A hali da ake ciki kuma, mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya ce gwamnatin tarayyar Habasha ta kama mutum da 10 ma'aikacin majalisar da zai karu da mutum 9 da ke kulle da ma wasu sama da direbobin motocin dakon kaya su 70 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauke su aiki na wucin gadi. A jiya Juma'a an gurfanar da jajjabin aminin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump Stephen Bannon a gaban doka bisa zargin aikata laifuka na cin mutuncin majalisa, bayan da yake amsa a sammaci da kwamitin majalisa mai binciken tashin hankalin majalisar dokoki ya bashi. Ma'aikatar shari'a ta ce tana tuhumar Bannon mai shekaru 67 ne da laifin ƙin amsa gayyatar bayyana gaban kwamitin da kuma ƙin bada takardu da kwamitin binciken ya buƙaci a cikin sammacin. Sai dai ba bayyana ranar da zai gurfana a kotu ba. Babban lauyan gwamnati Merrick Garland ya ce gurfanarwar da aka yi wa Bannon ya nuna yadda ma'aikatar shari'a ta yi tsayin daka wurin tabbatar da tsarin bin doka da oda. Kowane laifi da ake tuhumarsa yana da jan kunni na akalla zaman gidan yari kwanaki 30 ko kuma ɗaurin shekara guda a gidan yarin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, wata kotun Myanmar ta yanke wa wani ɗan jarida ba Amurka Danny Fenster hukuncin ɗaurin shekaru 11 a gidan yari bisa aikata laifukan tare jama'a ba bisa ƙa'ida ba, da ingiza jama'a yi wa sojoji bore da kuma take dokokin biza, wato izinin shiga ƙasar, in ji lauyansa kuma wanda ya ɗauke shi aiki. Lauyan Fenster Tan Zhao Ang ya faɗa muryar Amurka cewa a daidai wannan lokacin babu wata niyyar ɗaukaka ƙara. Wasu ƙarin zargin da ake yi wa Fenster su ne yin kalaman iza jama'a su bijirewa hukumomi da kuma aikata ta'addanci, lamarin da ka iya sa ya ci gaba da zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa. Lauyansa ya faɗa a ranar Laraba cewa ba zai iya yin wani bayani ba akan ƙarin zargin da hukumomin suke tuhumarsa da aikatawa. A ƙarshe, a jiya Juma'a, Rasha ta tura jami'an tsaronta zuwa iyakar ƙasar Belarus a kusa da Poland, inda ɗaruruwan bakin haure suka yi sansani suna ƙoƙarin tsallakawa zuwa nahiyar Turai. Kremlin ta ce jirgin jami'an tsaron domin gudanar da atisayen yana zuwa ne a daidai lokacin da ma'aikatan tsaron Rasha take tura sojojinta a kusa da Ukraine ɗin, kana tana ƙara fargabar da tarayyar Turai da Amurka ke ciki. Ana zargin Moscow da taimakawa kawayenta. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko yana shirya tsallakawan bakin haure zuwa Poland.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu taurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gare lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri ya wurin na.
Lafiya lawyer mutan gida ya New York.
Wallahi New York, alhamdulillah, don lafiya kalau miki.
Ya kuma ka ji da dumi. Ya aka ji da wannan lokaci.
Wani yake sanyi ya dan sassauta kwada biyu, amma yau gaskiya ya ciza sosai.
To Allah ya ci gaba da yi mana kariya.
Amin summa amin, amin summa amin.
To baba yau kace kana bukukuwa a Ghana.
Gaskiya ina jin ta'aziyya muke da su a Ghana. To amma muna da bukukuwa da za a yi ko kuma an yi wani a Najeriya, kuma za a yi wani a yau idan Allah ya yarda.
To ina muka tashi?
To bari mu fara da wannan gaisuwar ta murna zuwa ga Alhaji Aliyu Haruna Jani dan Latun Mani na murnar auren yarsa Asma'u Aliyu Haruna Jani da angunta Husaini Ibrahim Kofar Kalgo, wanda za a daura an jima kadan a gidansa da kimani da karfe 2:30 na rana. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a dayyaba. To sai kuma sakon taya murna zuwa ga kwamishinan wato karamin hukuma da raya unguwanni da harkokin sarauta na jihar Kano, wato Honorable Murtala Suleiman Garo. Anti da ke alheri da kin ji garo din kin san inda wannan
na san me garo
ne. Wato Honorable Murtala Garo na daurin auren yarsa wato Sa'adiya Salisu Kabiru Kabo da angunta Awwal Murtala Imam Kabo, wanda an riga an daura a jiya Juma'a a karamin hukumar Kabo. Wato a cikin iyayen amarya dai akwai mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam da kuma Alhaji Musa Garo a kasuwar kawo Kaduna. To Allah ba da zaman lafiya da zuri'a dai ya ba.
A Kabo nan fa ne maka ne primary a Kabo jihar Kano.
Kai.
Eh,
halallai kike garin ku ne nan ma.
Ai nan garin mu ne lokacin makarantar tana karkashin mission.
Ah, okay.
Makarantar yan mata kafin gwamnati ta karba daga hannun mission yanzu ta koma karkai hannun gwamnati jihar Kano.
Ai za mu je Kabo
din. Amma na ina tsamma har yau dai makarantar yan mata ce. In lokacin baba lokacin da muka yi makarantar nan su daya a sati mota ke zuwa.
Kai ke ce zamanin kakana buduro ake da
ana ba magana lokaci rana kasuwa kawai mota ke zuwa
idan aka
zo aka ajiye mu za mu taka da'ira mai tafiya mu je mu jira ai mu ma mun
je
sha ruwa baba
eh ba lefi ana amfada
eh
ana amfada
wata danda so nje kabar nan gaya take ne
haba kabo ai ya haɗa Allah sarki
in za kai mu bakaranta sai dai tafiyayya in ba haka ba ran kasuwa za ku je
wai
saboda haka ranan da ake hutu ma ana bari ne sai ran kasuwa saboda yara su iya barin makaranta
na ayyazo
lokacin mota ma wake kirga masu mota gaba ba
gaskiya sai wani da wani
sai wani da wani to Allah ya bada zaman lafiya ni ma zan mika gaisuwar fata alheri da taya murna ta abare huce ga iyalan Dr. Simi TC Kwabe Allah ya sa haka ne inda a ce kaga Hausa ne da sai a ce Sani amma ba Sani bane Simi TC Kwabe da na marigayi Shu'aibu Ekele waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu Vivian TC Kwabe da Ame Shu'aibu Ekele za a ɗaura auren ne a majami'ar Dominion Chapel International da ke unguwar Kubuwa a ƙaramar hukumar Buhari ta birnin tarayya Abuja a yau ɗin nan da ƙarfe 10 na safe to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare Allah ya sa kuma an yi adaci
amin summa amin wanda zamu mika zuwa ga al'ummar garin Kufreduwa a jihar gabashin Ghana kenan na rasuwan sarkin zangon Kufreduwa Alhaji Ali Haruna Kurmi na hudu wanda ya rasu a makon da ya gabata kana muna taya sabon sarki murna wato dan marigayin kenan Alhaji Ashiru Ali Kurmi wanda aka fi sani da Prince to Allah ya ji kan sarki marigayi kana taya sabon sarki riko to sai kuma sarkin Kado na Accra Alhaji Ibrahim Tanko Ali wanda kawun sa ne marigayi sarkin wato Kufreduwa din kenan yace yana mika ta'aziyya ga iyalai baki daya musamman ma iyalan gidan wato na gidan sarkin Gulbi na iyaka a jihar Kebbin Tarayyar Najeriya kenan wanda ɗan uwan shi sarki marigayi na Kufreduwa din ne yace yana kuma mika ta'aziyya ga rasuwan sarkin Gulbi na iyakan wato Alhaji Muhammad Tubashin sarkin na Kufreduwa kenan yace yana mika ta'aziyya ta musamman zuwa ga sarkin musulmi mai martaba Sultan Sa'ad Abubakar da Dr. Abdullah malami a jami'ar Dan Fodio a Sokoto da wansa Alhaji Tahiru Marafan Gulbi na iyaka da Alhaji Alhassan Haruna Isa Kurmi wanda ya taba aiki a Nighton amma yanzu yake zaune a wato garin Zariya kenan. Allah ya jika magabatan baki daya ya kyautata mu kuma namu zuwa.
To amin suma amin baba ka san wannan gaisuwa daga mai masaukin baki ne silimin mun bar mu ka san shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto
gaskiya yana rangadi a can.
Yana ya je aiki a Niger to yau can muka nufa ba.
A lallai.
Kuma ba ku mai zuwa idan Allah ya yarda wani daga cikin waɗanda suka halarci taron da aka gudanar jiya yana cewa su ma suna da waƙoƙi suna so su ji waƙoƙinsu. To in Allah ya yarda za mu ne hira da shi. Kuma mun mika gaisuwa a bari ya huce mu faro daga masarauta shugabannin al'umma za mu mika gaisuwa a bari ya huce zuwa ga tuntan da magara. Mai martaba Abubakar Sanda Umaru da Alhaji Mustafa Kadi da ke birnin Yamai da Dr. Hassan Malam da Usmana Alhaji Ibrahim Mai Shago da Hamidu Kalala Buwadisa Difa kasan Hamidu kullun yana
aiki haba ai
yau mun zo da Hamidu ai dole mu gaishe ku da Honorable Haji Arabi Hassan Mai Fada yar majalisar dokokin ƙasa da Malam Abdul Karim a Douglas da Alhaji Malam Ahmadu Malam Magaji a Gidigir gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Mariama Idi Rabba Eco Bank Niger da Salisu Mai Kaset na unguwar Zango binin Yamai da Alhaji Malami Yar Abba da Maman Dan Fulani Mai Taba da Alhaji Habibu Mai Fanta da Sa'idu Direban Sonef da Maman Dan Doki da kuma Muhammadu Ons da jefa sarkin yaki da kuma Zakari Tela da fatar an tashi lafiya.
To bari ni ma mika gaisuwan taya murna na abar ya huce wadda ta fito daga Muhammad Haruna Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace yana gaida masu gabatar da wannan shirin. Kana yace yana gaida sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdul Mumin Kabir Usman da Hajiya Abu Yar Fulani jakadiyar sarkin Katsina da kuma sarkin Daura Alhaji Umar Faruk Umar da sarkin birnin Gwari Malam Zubairu Jibrin Mai Gwari na biyu da kuma Alhaji Shafiu Madawakin Inono da injiniya Alhaji Bilyaminu Muhammad Alababa wato permanent secretary kenan a ma'aikatar ayyuka ta jihar Katsina. Sai kuma Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa da Malam Garba Abu Abdullahi Jikamshi malamin kwaleji a Hassan Usman Katsina Polytechnic a sashen koyar da aikin jarida.
To baba bari mu nufin da kafuwa yau inda kuma kuke shirin karban bako
gwarbai kuwa
wato mika a gaisuwa daga Alhaji Baba Yahuza sarkin Hakurin Kombi zuwa ga sabon sarkin da Gomba Kumasi na Fuseni Abu da sauran kabilar da Gomba.
Da Gomba haka ne a ƙarshen makon jiya aka yi wannan nadin sabon sarki. Sannan akwai cikin ƴaƴan sarki wanda shi kuma aka bashi muƙami to sarkin da aka mai nadi shine Muhammadu Hadi wato Hadi kenan shi ma yana cikin waɗanda aka ba sarauta a jiya da kuma Umar Sawai duka ƴaƴan sarki ne. To muna taya su murna
yawa muna kuma musu fata alheri Allah ya sa a gama da jama'a lafiya
amin.
To baba kamar yadda muke faɗa kullun komi kirkin ka baka gama kasuwa da
kasuwa
bari mu dire da wannan yawa to bari mu dire da wannan sako daga Ahmadu Manaja Bauchi daga Bauchi unguwar Karofin Madaki yana mika sakon gaisuwa fata alheri ga uban Doman Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu da ke unguwar Bakaro a Bauchi da mai girma sarkin yakin Bauchi hakimin kasar Lame Alhaji Aliyu Lame Yakubu Lame da ke garin Gumau a karamar hukumar Toro na jihar Bauchi sai kuma sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar Karofin Madaki da Malam Zaradin Danmajin Zannuwan Bauchi. Kai kasan wannan matsayin sarautar ne baba? Wata ɗan majini.
Na isa, ni ban kai wannan matsayin ba sannan ni har yanzu ina talaka na.
Ai to. Allah ya sa a gama da jama'a lafiya.
Amin summa amin.
Zan baka labari ne na Bafulatin ni da dai kana bi na wani bashi ka ƙara bi na bashi
to shikenan ina godiya da ke
wani makwabcin mu ne da lokacin muna jin wani dan mangu mutanen mangu sai ku mun abuwa labari ne da ya faru
Allah sarki
tabbas ba kage bane to shi baban nan yana shan giya yana yawan shan giya ashe in yaje shan giya wata ran har bashi yake sha
to
inaje to saboda yana shan giya bai iya aje kudi saboda haka ya suka cin bashi to in ya samu ɗan kudi sai yaran su ce baba a biya bashi ka biya wani ka biya ka wani labin mu kaza kaza ka biya wani in ya dan samu ya dan diba ya bayar baba kana da kudi ka biya gaba daya yace a ba zai biya ba wai ai shi in bai biya bashin nan ba waɗanda suke bin bashin kullun zasu ta mushi addu'a Allah ya bashi lafiya dan saboda kar ya mutu da bashin kullun zasu ta mushi addu'a Allah ya bashi lafiya ya samu
yadi agaya da yayi kiba
ba zai biya ba to kai ba kai ta ba addu'a
koren koren miki zan miki fata alheri saboda wannan bashin sai na bi
wannan bashin labarin to yau labarin ne da muka samu daga Fatima Musa Wadada Aisha Musa Wadada kuma Zainab Ibrahim Musa Wadada dukkan su abarikin ladi mu abotan wannan shirin
haka
wai suka bada labarin wani Bafulatani ne ya shiga makaranta
to
a kwana a tashi har ya kai secondary ya gama primary har ya shiga secondary ya shiga aji ɗaya na secondary a Najeriya ana cewa ajin farko SS1 ba
haka lalle
yawwato da har baya ana ma magana da ya shiga har secondary yawwa sai ana lissafi da malamin lissafi ya koya musu lissafi sai aka kira shi aka ce aka tada Bafulatani aka ce wai ya zo allo ya rubuta amma duk da yake fa ita ma dai Fatima tunda ita ma Bafulatani na ce to
haka ne
ke kika ma kanku a ce Fatima a ce mutum bafin lata ne har ya kai secondary amma a ce mishi wai ya rubuta daya a tara da daya baba
to ki san mu ba mu makarantar
wai ajin farko na yara ba
eh na primary ba kila ita tana tare da shi a makarantar kila makarantar Fulani ne
ba kina kin ga jimin babanci sai wai aka ce yaje akan allo ka san mu a gida da ban san ko har yanzu ba akan allo wani bakin allo ake
da eh haka ne muna ci mai blackboard a Ghana
yawa to sai aka rubuta shi malamin ya rubuta aka rubuta aka ja layi tunda daya ba zai ja layi kasa alama tarawa da daya sai aka tambayi Fulatani aka ce wai daya a tara da daya nawa ne sai ba Fulatani yace 11
gaskiya
sai malamin yace mishi shi baya gani daya a tara da daya nawa ne akai da Fulatani yace a radi 11 ne afar sai aka ce ma sai aka tada babban bare waye koya wa Fulatani yaya daya a tara da daya nawa ne aka ce in aka tashi makaranta shi babban bare ya koya ma Fulatani don gobe za su zo su bada ansa sai babban bare yace wa Fulatani waye je ya sawo da faffan kwai guda biyu
na'am
da faffe ya kawo da faffan kwai guda biyu sai ba Fulatani ya je so da faffan kwai guda biyu sai babbar bare ya ce ma ba Fulatani wai ya ba malam kwai daya sai ba Fulatani ya ba malam kwai daya sai ya ce mishi to ban daya sai ba Fulatani ya ba
babbar bare
kwai daya kenan suka cinye sai ba Fulatani ya ce to shifa sai ya ce ai ka ci guda tara a gida dama ba 11 bane shi dama ka ci an sai 11 ne to guda 11 ka so ka ci tara guda tara a gida ka abun ka to aji
wanda ya koya mai darasi a mamalan da hikima
gaske kenan wai in kai ne baba sai babban Fulatani ya zaka da babban bare nan
to kai wanda abin ai shi ma gangaje shi ya kawo mai haka yi je ka hada daya da daya ka je goma sha daya
amma baba a ganin ka wanda babban Fulatani ya koyi darasin kenan ya san wani ne an san
abun mamaki kuma aka ce tun primary ya taso
to in ji Fatima
to
in ji Fatima da Zainab to ku da kuka faɗa
sai suka yi haɗin gwiwa kuma su ma ba hila ne
to suka haɗin gwiwa suka ce ba Fulatani har ya shiga JS ajin farko a secondary bai iya daya a tara da daya ba
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni.